kudin tallan biyo iyo bakoncin wa aka samu.
Sunana baban gida Tildown.
Tildown? Shi ne in kirka?
Sunana in
kirka. Ke Tildown? Ya ka fara tashiwa tun da dare sai gari ya waye?
Kusan haka din ne. Hakan ne gaskiya. Saboda da na yi DJing kafin in fara yin waƙoƙi da sauransu haka.
A ina kai DJ din na biki ko na?
Na biki da na 'yan makaranta da kuma irin ko ina ma dai aka ɗauke ni ina zuwa.
To har yanzu ana DJ din ko an daina?
Yanzu dai waƙoƙi haka kawai na ɗauka nake ɗan yi. Na ɗan aji DJ din sai yara na ne haka suke.
Wani irin waƙoƙi?
Waƙoƙin da nake yi waƙoƙi ne haka kamar da turancin Jamaica haka nake yi.
To shi classification da shi wanne ne? Afro ne ko hip hop ne ko me?
Yana like raga.
Reggae?
Raga.
Raga ba reggae ba?
Ba reggae ba.
To shi ya raga yake?
Dancehall music ne irin na Jamaica haka. Fatan din Jamaica.
Kai ka fayyace mana ya raga yake?
Raga, you see, shi reggae. Simple English ake waƙar reggae da shi. Kuma kiɗan shi shine irin na su Bob Marley, sauransu Peter Tosh da sauransu. Amma shi raga dancehall music ne. Kiɗan shi is a dancehall music.
Wanda kamar za a zube mutane, wanda su zo su yi rawa?
Yawwa, ana sa shi a clubbing haka.
To a rera mana muje.
So kamar, okay, bari in yi wani waƙan guda. Akwai ina da wasu waƙoƙin daga nan a cikin, ban sani ba ko zan iya playing wani haka sai ke.
Ka daina mun da bakinka yanzu.
So walk like a champion, jump like a champion, what happened? Okay, let me show you. So kamar yanzu bari dan yi miki wani waƙa da nayi akan Baby Girl I Love You. Ce Baby Girl I Love You, Baby Girl, Baby Girl I Love You, Baby Girl, Baby Girl. Baby girl, I want you dignity, something like that. Walk like a good girl, anywhere you go. Baby girl, dignity is the best for the girls. Something like this.
One and two, it's a Pidgin English, Koko Menini, Brooklyn?
It's a Jamaican English. It's a simple English, I might not say as Jamaican pattern.
To wani irin sakonni kake isarwa irin waɗannan waƙoƙi?
To wannan waƙoƙi faɗakarwa ne haka. Duka faɗakarwa ne tunda in kin ji zaki ji na ce I'm just telling the ina faɗawa ƴan mata walk like a good girl anywhere you are going, anywhere you go, walk like a good girl. Walking as some as a girl is walking on the road, something like that.
Kana nufin mata sai
walk like a good girl anywhere you go. Baby girl dignity is the best for the girls.
Abin nufi banda misali wannan banda irin waɗannan sakonni kana isar da wasu sakonnin?
Ina isar da wasu sakonni. Akwai yawa, akwai wata waka da nayi akan akan idan mutum yana neman kuɗi haka, duk neman kuɗin da za ka yi ka nemi kuɗi ta hanya mai kyau. Yawa, na yi money you dey hustle, something like that, let me go. Waƙan da ne akan neman kuɗi, duk wanda zai neman kuɗi ya yi shi ta hanya mai kyau. Shine na yi shi money you dey hustle, make sure I get on the right way, money you dey hustle, make sure I get on the good way, something like that.
Wani irin matsaloli kake fuskanta a matsayinka na mawaƙi?
Okay, to.
A harkar ta.
Matsaloli a yanzu dai to. Matsaloli za mu ce kawai by the time da mutum zai rubuta waka haka da wai da sauransu, to za ka rubuta ka je kafin ka je studio ka buga ta. Idan har baka da ainihin isasshen kuɗi da za ka je a yi ma da wai da sauransu shi ne kawai. Yawwa, shi ne kawai matsalar, amma in ba haka ba wani.
Har ka tana kawo kuɗi.
To yanzu har yanzu mu dai yanzu dai wannan waƙoƙi dai muna yi dai kawai po irin faɗakarwa dai haka. Muna yi muna faɗakar da mutane, amma ba mu fara wai cewa wai mun fara samun kuɗi da harka ko
nawa. Shekara nawa kana yi?
Akalla zan yi shekara kamar 8. Ina yi.
Me babban burinka a wannan sana'a?
Isar da sakonni ga jama'a, saboda duk waƙoƙi na yanzu haka ina da waƙoƙi guda 5 wanda suke duk faɗakarwa ne akan su nake.
Al'adar shirin mukan yi wa mawaƙi ta tsiye, mu ce mana baiti ko amshi? rera dandalin VOA radio ke ta matasa da ake kama ta kan waya salula ko iPad ko laptop idan muka tsiye ka zaka iya yi mana baiti ko an shida freestyle ko ko zamu bi ka bashi
okay kamar yanzu in wa okay sashin Hausa Voice of America yi musu waka freestyle
okay ko zamu bi ka bashi
eh to haka din ne dai
wanne
Abina bashi
to fa ana bin ka bashi
to shike da ba matsala
yawa baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria